Mai masaukin baki gwamna Mu'azu Babangida Aliyu ne dai ya fara gabatar da jawabin sa a taron, wanda kuma ga alama jawabin nasa mai da martani ne ga ƴaƴan jam'iyyar PDP da suka canza sheka zuwa jam'iyyar adawa ta APC. Kamar yadda yake cewa,
I'm a PDP man. I was elected under PDP, and if I had left it, I would have resigned as the governor.
Yace ni dai dan jam'iyyar PDP ne, kuma an zabe ni ne a karkashin inuwar jam'iyyar ta PDP, dan haka idan zan barta to tabbas zan yi murabus daga mukami na gwamna. Ko da yake dai a cikin jawabin sa shugaba Jonathan bai tabo matsalar rashin tsaro da ya addabi kasar ba, amma dai ya ci yana baiwa matasa da mata muhimmanci, sannan ya bayyana muhimmancin jihar Niger bisa la'akari da mashahuran mutanen da ta fitar.
The one of the most prominent former leaders, Zeke of Africa, was born here in Niger State. Dem Odumegwu Ojukwu was born in Niger State. General Ibrahim Babangida is from Niger State. General Abu Abdusalami is from Niger State.
Yace daya daga cikin mashahuran shugabanni a Afirka, Dr. Namanda Azikwe, da kuma Chief Odumegwu Ojukwu, da General Ibrahim Badamasi Babangida, da ma General Abdusalamu Abubakar, dukkan ne su tsaffin shugabannin Najeriya ne, kuma sun fito ne daga jihar Niger. To amma a ɗaya gefen naji ta bakin wasu talakawa da suka halarci wannan taro, ga kuma abin da suke cewa.
Sunana Muhammad Inusa.
To gashi Jonathan ya zo garin ku yau neman ƙuri'a, ku za ku bashi ku
kuma ba mai ma nan ba ko ƙauyen mu ba zai samu ƙuri'a ba.
Kai ne ba za ka zabi Jonathan ba kuma ka zo taron shi.
Duk abin da zan iya yi na kan haƙina ne, domin shugaba ne yanzu, muna fatan Allah ya sauke mana shi.
Me yasa ka sari gan shi kuma?
Saboda dole ne shi shugaba ne.
Sunana Usman, director ga Usman. Gashi ka zo taron Jonathan, yaya me ya zo taro? Allah kadai ya san abin da ke ciki. Buƙatar mu dai Najeriya ta zauna lafiya, a samu ci gaba. Yanda muka ga wanga hargowa mu ba mu dauke shi shirin ci gaba bane gaskiya. A PDP nake kwarai, amma batun Jonathan akwai gyara. Yanda mutane ke wahala, ana kamfe ana wahala, kaka ga ya dace haka. Yana da kyau a samu wani gyara wanda yake ko ba komai a ce kashe-kashen nan an bari.
Daga bisani dai shugaba Jonathan ya ziyarci tsohon shugaban ƙasa General Ibrahim Badamasi Babangida da kuma mai martaba sarkin Mina Alhaji Umar Faruk Bahago a fadarsa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.